de la République, les corrompus, les corrupteurs.
Gomman mazauna birnin Yamai ne suka yi jerin gwano daga dandalin Place de la Concertation dabda majalisar dokokin kasa zuwa harabar kotun tribunal dake mahadar hanya wato rompon justice a nan birnin Yamai inda suka gudanar da gangami suna masu shewa da kira-kira nuna bukatar ganin hukumomin mulkin sojan kasar sun fara hukunta mutanen da suke yi wa kallon mahandaba daga cikin kusoshin hambarariyar gwamnati ga mace Muhammadu shine jagoran kungiyoyin da suka yi kiran a fito
yau kwana 105 da soja suka dauki iko muna ganin barayin kasa wanda suka almundana da babakeri da kudin kasa wanda suka tuta ma kasa wanda suka yi banna ga sunan tare da mu cikin circulation hankali su tashi ba alhali mu kudaden mu na gare su babban mai gidan su wanda shi ne tsohon shugaban kasa Muhammadu Bisu duk bannar da aka yi Niger shine a kama shi a ba justice da shari'a
to sai dai mu karaban tsohon shugaban kasar na ganin tuni masu zanga zangar suka samu amsa daga al'umar Yamai a bisa la'akari da yadda ta yi birsu da gayyatar zuwa wannan gangami inji wani tsohon dan majalisar dokokin kasa Abdulmumini Gusman wanda ke daukar zargin kungiyoyin a matsayin marasa tushe
mutane sun yi watsi da kiran shi kuma yau ya ji kunya tunda inda yazo yayi tsaye mutane wanda suka taru masu neman labari sun yi mutane masu maci yawa wannan latizo wanda suke ce son su ci ma zarahi ba mutum bane kaskantacce Allah ya daukaka su a cikin Niger Allah ya daukaka su a cikin duniya babu wani wanda zai bata sunan shi a Niger musamman ma a Yamai da yake gari ne wanda shi da kanshi ya gina titi da wurare hilaye inda suke taruwa suna wannan gangami duka Isuhu ya gyara su ya maida su birni don haka ba su yawa yi ma Isuhu walakanci bisa ga aikin da ya shimfiɗa a cikin garin Yamai
ganin yadda ba su samu amsa ba daga hukumomi masu fafutukar sun lashi takobin ci gaba da fitowa kan titi har sai hakar su ta cimma ruwa
abinda muka sa ma gaba mun san shi ne gaskiya ci shi ne mai wani kasa za mu yi shi kana so ba ka so kai na amba yi zamu kuma wanga jerin gwano mu fara ne yau zamu kara yin Yamai kuma jahohi sai an yi diaspora sai an yi sai dole shani da sai NSA da gwamnati su gane matsalolin
a wani labarin da ke da alaka da sabon babin siyasar da aka shiga a Niger shugaban jam'iyyar PNPD a kalkasa dan takara a zaben shugaban kasa na 2020 internetar alasan ya shiga yajin dauke lumfashi a jiya Lahadi 5 ga watan Nuwamban 2023 sana da jefe ya yi kiran jama'a ta shiga kaɗe-kaɗe ta hanyar amfani da kwanoni da cokali da nufin tayar da kwaramniyar nuna buƙatar a sallami hambararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum domin a cewarsa yin hakan wani mataki ne na kare demokuraɗiyya a yayin da a yau litinin ake sa ran kotun ECOWAS da ke Abuja za ta fara sauraron bahasi daga ɓangarorin da ke takun saƙa bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.